domin samun sababbin wakoki ku danna subscribe.
Anata da suka ce ba mu iya ba, amma yanzu su ko sun gane. Back in the days it wasn't easy, amma yanzu komai a lafiya. Rabbana Allah
na gode,
fita ya ce
na gode,
mata da maza
na gode,
arewa na ce
na gode.
Rabbana Allah
na gode,
fita ya ce
na gode,
mata da maza
na gode,
arewa na ce
na gode.
Komai da lokacin sa, a rayuwa wayan san gobe.
Sababbin waƙoƙi ku danna subscribe, sai ku danna alamar ƙararrawa.